الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين تيغوانا كراتن دمكي أتشوانا للتاهم البركة رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يومنا شابك غوتن ربيع الثاني هجرة مزالة صلى الله عليه وسلم نادى دبو دا داري هدى دا ربعين دا هدوان دي 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 شاد اي غوتن شاد اي ميلادية نادى دبو بيو دا شرن دبيو ساتي دي غبات منا تكيم باب الرجائي Munkaranci farkon babun nan har zuwa hadisi na lamba ta 425 munkaranci na 424 hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu za mu tashi kan hallau hadisin Abu Huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi qala al muallif rahimahullah wa anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallama فيما يحكي الرب تبارك وتعالى وانا اسنادي شنو هيك تشا اسنادي حديث القدسي حديثي ني دغا مزال صلى الله عليه وسلم ايكاو حديث منن دغا الله مدوكي كما با القراني بني با بمبانچن سو القراني وحي ني شي ما wannan وحي ني sai dai wancan alqurani wahyi ne wanda ya zama to da tawaturi kuma daga Allah daga Jibril daga Allah daga Jibril zuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma hadisi qudsi ba a ta'abbudi da shi baka karanta hadisin qudsi kace kai sallah ba ko kuma kai harda kamar yanda kake harda ci qur'ani da neman Allah ya baka ladan kamar yanda zai baka na alqur'ani kuma hadisi mutawatiri hadisin qudsi ana iya samun rubabban hadisi wanda za a dangana shi izuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhali ba haka bane ba sabana alqurani mai girma qala yace manzo Allah wanda tsira da amince Allah su kara tabbata gare shi daga abinda ya haikaito daga ubangijin shi tabaraka wanda albarkacin shi suka yi waita wa ta'ala ya daukaka qala yace aznaba abdun zamban wani bawa yayi wani zunubi fa qala allahumma ighfir li zambi wannan bawa ya tuna da girman zunubi kuma ya tuna Allah mai kama bawa ne da zunubi sai roki Allah madaukaki gafara yace Allah ka gafarta min zunubina fa qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah ubangiji wanda albarkacin shi suka yi waita ya daukaka yace aznaba abdi zamban bawa na yayi wani zunubi fa alima anna lahu rabban yaghfiru dhunuba kuma ya san cewa akwai wani ubangiji wanda yake gafarta zunubai wa ya'khudhu bidhanb wanda yake rukon mutun ya kama mutun da zunubi thumma aada nam fa alima anna lahu rabban yaghfiru dhunuba wa ya'khudhu bidhanb thumma aada sanan wannan mutun ya sake zunubi fa aznaba ya sake wani zunubi fa qala ay rabbi ighfirli yace ya ubangiji nan ai harfu nida ne ya ubangiji ka gafarta min zunubina fa qala tabaaraka wa ta'ala haka wanda albarkacin su suka waita shine Allah wa ta'ala ya daukake yace aznaba abdi zamban bawa na yayi wani zunubi fa alima anna lahu rabban yaghfiru dhunuba kuma ya san cewa iya da wani ubangiji wanda yake gafarta zunubi wa ya'khudhu bidhanb kuma iya ruku da zunubi ثم عاد فاذنب هل wannan mutun ya sake wani zunubi daban fa qala ay rabbi ighfir li dhanbi ya ubangiji ka gafarta min zunubina fa qala tabaaraka wa ta'ala Allah wanda albarkacin shi suka yi waita wa ta'ala ya daukaka yace aznaba abdi dhanban bawa na yayi zunubi fa alima anna lahu rabban ya san iya da ubangijin da yaghfiru dhunuba wanda yake gafarta zunubi wa ya'khudhu bil dhanb kuma iya ruku da zunubi qad ghafartu li abdi Allah yace na gafartawa bawa na inna at-taubata tahdimu ma qabla nam fal yaf'al ma yasha ya aikata abin da yake so duk lokacin da ya san dai idan yayi zunubi zai nemi gafara ubangiji to ya aikata uban da zunubin da yake so ya aikata sai dai wannan hadisi kan babi ne na raja shi kuma mumini bayya lamun cewa da azaba ta Allah madaukaki ka'ida shine mutun ya kasancewa na kata iya tsananta ka tsantsan da aikata zunubi kuma iya kwadayin aljanna haka mumini ya kasance ya kasance haka ya kamata mumini ya kasance qala muttafaqun alayhi wa qawluhu falyaf'al ma sha'a ay ma dama yaf'alu hakadha ya aikata abin da yake so in dai zai yi ka aikata wannan duk lokacin da zai yi zunubi ya nemi gafara ubangiji to ya aikata kuma nan ana nihi kamar yanda malumai suka ce saghairu dhunub kananan zunubai in ba haka ba kaba'ira sai ya tuba haka Allah madaukaki in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu wa kaffir ankum sayi'ati kana idan kuka yi nisa kuka lisanci manyan zunubai za mu kankare muku kurakuranku na'am nan manyan zunubai kaba'ira ana bukata zuwa tubabbawa sai bawa ya tuba kuma tuba ta gaskiya taubatul nasuha na'am qala ai ma dama yaf'alu hakadha yudhnibu wa yatubu aghfiru la duk lokacin da zai kasance halin shi haka nan ne yayi zunubi kuma ya nemi gafara to ni zan gafarta mishi fa inna taubata tahdimu ma qabla domin tuba tana rokazar da abin da ke gabananta da abin da mutum ya aikata na zunubi ya tuba wajen Allah to Allah madaukaki kuma yayi tuba ta gaskiya to Allah madaukaki zai karbi tubar shi kuma bugo da ƙari ya maida mai wannan zunubi lada rawahu muslim wannan hadisi imam muslim nam ya fitar da shi kamar yanda yazo a cikin riwaya anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama muttafaqun alaihi afwan hadisi riwaya ta imam muslim shine fada shi da yace wallazi nafsi biyadihi law lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum wa jaa'a biqaumin yudhnibuna fayastaghfiruna Allah ta'ala fayaghfiru lahu hal an samu wannan hadisi daga Abu Huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ina rantsuwa da wanda raina yake hannun shi shine Allah madaukaki da dai a ce bakwa zunubi da Allah ya tahiyar da ku ya halakar da ku ya zo da wasu mutane wanda suke zunubi kuma suna neman gafara ubangijin su suna neman gafara Allah domin yin neman istighfari kanta ibada ce kenan mutun ya san lalle iya da ubangijin da zai kama shi da zunubi gobe kiyama ya kaskantar da kanshi ya tuba zuwa ga wannan zunubi to wannan ma bauta ce fa yastaghfiruna su nemi gafara ubangiji ta'ala fa yaghfiru lahum kuma Allah madaukaki ya gafarta musu rawahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi wa an abi ayyub al ansari radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga abu ayyub al ansari wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah wanda tsidayan Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi na cewa laula annakum tudhnibuna in ba dan kuna zunubi ba la khalaqa Allahu khalqan yudhnibuna to da Allah madaukaki ya halicci wasu halittu wanda za su yi ka zunubi fa yastaghfiruna kuma su yi ka neman Allah madaukaki gafara fa yaghfiru lahum kuma Allah madaukaki ya gafarta musu ai yanzu dai muna cikin babin raja kan mutun yayi riko da wannan hadisi kuma yayi tadirka abin da yake so bai san ba a wani lokaci ajali zai zo mishi ya yi tuba gaba da ajali ya zo mishi ko kuma iya cikin wannan zunubai ne ya zamanto Allah ya karbi ran shi sai dole ne mutun yayi takatsantsa da aikata zunubai. To amma kuma in kuskure ya afku mutun ya aikata, to wajibi ne ya nemi gafarar Ubangiji. Wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala, an samu wannan hadisi daga Abu Hurairah wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi, qala ce kunna qu'udan ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ma'ana Abu Bakr wa Umar radiyallahu anhuma fi nafarin, yace mun kasance muna zamne tare da manzon Allah wanda tsirayen Allah da aminci su kara tabbata gare shi, kamar yadda Abu Hurairah ya fadi radiyallahu anhu, yace tare da mu akwai Abu Bakr da Umar wa anda yarda Allah ta kara tabbata gare su, fi nafarin cikin wasu mutane. Faqama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min baini azhurina, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga cikin mu, fa abta'a sai yayi jinkiri alaina bi zuba bai dawo ba, da ya tashi ya huta sai jinkiri bai dawo ba wajen mu, fa khashina an yuqta'a dunana, sai muka ji tsoron a yanke mana tsakanin mu, a yanke tsakanin mu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kina wasu su tahi da shi. Fa faza'ana sai muka zabura, fa qumna sai muka tashi, fa kuntu awwala man faza'a, Abu Hurairah yace ni ne farkon wanda ya zabura. Fa kharajtu abtaghi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, nahuta ina neman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, hatta ataitu ha'itan lil ansar, sai da nazo wata garka ta mutanen Madina. Wa zakara al haditha bi tulihi, Abu Huraira ya ambaci wannan hadisi da tsawon shi, mala ya kawo shi ne akan mahal shahid a takaice, ila qaulihi har zuwa faɗar shi da yake, fa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin sa kar tabbata gare shi, yace izhab ka tahi, fa man laqita wara'a hadha al ha'id, dukkan wanda ka gamu da shi a bayan wannan danga, yashhadu Allah ilaha illa Allah, kan ya tabbata da cewa babu abin yi wa bauta da gaskiya sai Allah, mustaqinan biha, kuma ya tabbatar da wannan ba tare da shakku ba, mustaqinan biha qalbuhu, zuciyar shi ta tabbatar da wannan shahada ba tare da shakku ba, fa bashirhu bil janna, to kamar abin albishir ka bashi albishir da aljanna. Rawahu Muslim, wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi. Kenan wannan hadisi na karantar da mu girman shahadatu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, duk wanda ya faɗi wannan kalma kuma ya aiki da abinda ta bibiya yayi ruko da ita da ma'anar ta ba tare da shakku ba, to Allah madaukaki zai sanya shi aljanna, sai dai in yayi wani abu wanda zai warwarar da ita, to kuma wani babi ne daban. Na'am, qala rawahu Muslim, Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان سمعنا حديث ده عبد الله بن عمرو بن العاص وان يرد الله تكار تبتا غريس ان النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى عز وجل في ابراهيم عليه السلام من زالا وند سيدان الله ده امنتي ستار تبتا غريس يتي للي يا كرنتا يتي للي من زالا صلى الله عليه وسلم يا كرنتا fada Allah madaukaki mai girma da buwaya game da annabi Ibrahim alaihi salam, rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni, yake cewa ya ubangiji, annabi Ibrahim yake roƙon Allah madaukaki, yake cewa ya ubangiji rabbi, kamar yace ya ubangiji na, innahunna adlalna kathiran minan nas, wannan mutane wa sun batar da mutane da yawa, sun kafirtar da su, sun kaudar da su da tafarki naka, tafarkin Allah madaukaki, faman tabi'ani fa innahu minni, to dukkan wanda ya bi ni absa abinda nake kira da shi, to fashi da na daga gare ni. Wa qaula Isa alayhi salam, da fada Isa dan Maryam alayhi salam, in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk, Allah in ka azabtar da su to dai su bayinka ne, wa in taghfir lahum, in kuma ka musu gafara, fa innaka antal azizul hakim, Allah lalle kai ne al azizu mabwayi, al hakim mai hikima a cikin abin da ya halitta da ya shar'anta. Farafa yadaihi, sai ya daga hannuwan shi, wa qala Allahumma ummati ummati. Manzo sallallahu alaihi wasallama ya daga hannun shi sama ya roƙon Ubangiji ya Allah madaukake al'ummata al'ummata. Wa baka manzo sallallahu alaihi wasallama yayi kuka fa qala Allahu azza wa jalla sai Allah madaukake yace ya Jibril idhhab ila Muhammadin wa rabbuka a'lamu. Ya kai Jibril ka tahi wajen Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rabbuka a'lam, duk da cewa Ubangijinka shine mafi sani. Fasaluhu ma yubkihi, tambayeshi menene yake kukantar da shi, menene yake sa shi kuka. Fatahu Jibril, Jibril alayhi salam ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala. Jibril manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba Jibril labari abin da ya fadi. Wa huwa a'lam, alhali shine mafi sani. فأتى جبريل عليه السلام فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو عالم. فقال الله تعالى الله مدوككي سيتي يا جبريل اذهب إلى محمد فقل. كنان جبريل يزوج مزالة صلى الله عليه وسلم مزالة صلى الله عليه وسلم يباش لاباري سنن جبريل يقوم وجه الله مدوككي يجي مشي الحالي الله مدوككي شيني ما في سنن أبند مزالة صلى الله عليه وسلم يجي وجبريل sai yanzu Allah ya ce wa Jibril alayhi salam idhhab ila Muhammadin ka tai wajen Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqul ka ce mishi inna sanurdika fi ummatika lalle mu za mu yardar da kai a cikin al'ummaka abinda kake so game da al'ummaka za mu baka shi wala nasu'ak kuma ba za mu saba ba za mu cutar da kai ba rawahu muslim imamu muslim ya fitar da wannan hadisi وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه انسى من حديث ده معاذ بن جبل وان يرجع الله تكار تبتا اغريشي قال يتي كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار ناكسنتي انا كتري باين جاكن منزا الله صلى الله عليه وسلم منزا الله صلى الله عليه وسلم ايا غبا ني انا باين شي اكن جاكي دوبا كو غني matsayin annabci matsayin manzanci manzala sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairin duk duniya halitta duniya to amma gashi manzala sallallahu alaihi wasallam ya hausha ki saboda tawadu'in shi kuma banda wannan ma ya dora wani a bayan shi kuma za a ce wani shugaban kasa zai hawo doki ya dora wani ko shaki ko kuma ya shiga mota iya gaba hallawa wani a gehen shi a sannan abu ne wanda bai yayuwa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sama da rahman shi da tawadu'in shi da kyakkyawan mu'amala da abukan shi sahabban shi haka yake fa kale yace ya mu'az ya kai mu'az hal tadri ma haqqullahi ala ibadi ka san menene haƙƙin Allah a sabayen shi wa ma haqqul ibadi ala Allah kuma ka san menene haƙƙin bayi akan Allah qultu Allahu wa rasuluhu a'lam kuma wannan tabi'a ce ta sahabbai so tari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai fuskantar da tambaya zuwa ga sahabbai su mai da wannan ilimi sani ga Allah da manzo saboda ladabi da kuma neman dadin ilimi da kai kuma inda ya ce ya sani zai bayyana abin da ya sani amma in yayi hakuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙara bayani na Allah ya dada wani bayanin da da bai yi ba sai zaman to ƙarin ilimi ne sai ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzo shine mafi sani kuma nan hallo akwai mas'ala aqdiyya shine cewa duk abin da yake da alaka da shari'a ba abin da ya boye ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah madaukaki ya sanar da shi amma abin da yake gaibi to wannan kuma abu ne wanda Allah madaukaki ilimin gaibi ilimi ne da Allah madaukaki ya taskantar da shi a kan shi kawai qala fa inna haqqallahi ala al'ibad an ya'buduna haƙƙin Allah a bisa bayin shi shine su bauta mishi wala yushriku bihi shay'a kuma kadda su saki su hada bautar shi da wani wannan shine babban haƙƙin Allah shine a bauta mishi ba tare da an hada bautar shi da wani ba kowane ne wa haqqal ibadi ala Allah kuma haƙƙin bayi akan Allah duk da cewa Allah ba a tilasta mishi wani abu sai dai shi ya dorawa kanshi haƙƙin da ya ɗorawa kanshi Allah ya azaba man la yushriku bihi shay'a shine ba zai azabtar da dukkan wanda bai hada bauta Allah da wani Allah ba قال فقلت يا رسول الله معاذ بن جبل يتي ومنذ الله صلى الله عليه وسلم أفلا أبشر الناس بزن ومتاني البشر بدونا قراباسا قال لا تبشرهم كد كباس البشر فيتكلوا سيدو قروكو saya mutun ya kasa dagewa yayi aiki yayi dogaro da wannan magana kawai yayi kwance da kaya a imalu fa kullun fa sayyara Allah wa rasuluhu na'am ko fa kullun yassar li ba khuliqa la kamar yanda manzala sallallahu alaihi wasallam yace ku yi aiki kowanne Allah madaukaki ya saukakar da shi daga abin da Allah madaukaki ya halicce shi saboda shi na'am muttafaqun alaihi wa hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi akwai dogon taliki na al-Sheikh al-Allama Abdul Muhsin al-Abbad al-Badri rahimahullah wanda har yanzu malamin nan Allah madaukaki ya sha rayuwar shi iya da rai kuma in ka ce yau ya bada darasi a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam banci ma na'am qala ya'budu al-'abd rabbah shine ana nihin bawa ya bautawa ubangiji shi wala yushrik bihi shay'a kuma kai ya hada bautar shi da wani wai wahiduhu wai fi rububiyyati ya kadaitar da Allah a cikin ayyuka na Allah bangaren halitta arzutawa kashewa rayawa juyar da al'amura wannan duka ayyuka ne na Allah dole bawa ya kadaitar da Allah da su kai yayi tunanin wani zai iya arzuta shi ko zai iya bashi lahiya ko zai iya karkatar da rana ko zai sanya rana zali yayi sanyi ko sanyi yayi a samu zahi ko abin da ya kamata wannan duka ayyuka ne da Allah ba wanda ya sai yayi sai Allah madaukake shi ne tauhidi na rububiyya wa uluhiyyatihi ya kadaitar da shi da ubai da allantakashi cewa ba wanda ya cancanci a bautawa sai Allah wa asma'ihi wa sifati ya kadaitar da Allah madaukake da sunayen shi da kamannin shi fayu'minu bi rububiyyatillahi wa annahu rabbu kulli shay yayi imani da ubangijin taka ta Allah cewa shine rabbu kulli shay'in ubangijin kowanne abu wa malikuhu shine mamallakin shi wa maliku kulli shay shine mamallakin kowanne abu wa khaliqu kulli shay shine mahallicin kowanne abu wa annahu al-ma'luhu kuma cewa shine abin bautawa alladhi yu'bad wanda ake bauta mashi wa tusrafu lahu al-ibada wanda ake karkata akalan ibada wahada ya zuwa gare shi wahada shi kadai wala yushrak ma'ahu ahadan ba a hada bauta Allah da tare da shi ko da wane ne fiha a cikin ta li anna tauhid ar-rububiyya huwa tauhidullah fi afali domin tauhidi na rububiyya shine kadaitar da Allah madaukaki a cikin ayyukan shi ka kaunihi khaliqan misali kasancewa shi mai halitta razikan mai arzutawa muhiyan mai rayawa mumitan mai kashewa wa huwa subhanahu wa ta'ala wahidun la sharika la fiha kuma Allah madaukaki wanda ya tsarkaka daga dukkan tawaya kuma ya daukaka shi kadai ne baya da abokin tarayya a cikin wannan halitta fa yajibu tauhidullah ta'ala fi af'ali sai zanto wajibi ne a kadaitar da Allah madaukaki a cikin ayyukan shi wa annahu la sharika lahu fi af'ali cewa baya da abokin tarayya a cikin ayyukan shi allahi allati hiya al-khalqu war-rizqu wal-ihya wal-imatati wa nahwiha wadda ta zamanto ita ce halitta arzutawa rayawa da kashewa da abin da ya kamata wa tauhidul uluhiyya shi kuma tauhidi na allantaka wa tauhidullah fi af'alil ibad shine tauhid kadaitar da Allah madaukaki cikin ayyukan bayi game da Allah mun gane ku can tauhidul uluhiyya bangare ne tauhidur rububiyya bangare ne na ayyukan Allah wanda yake banta da su su kuma tauhidul uluhiyya ayyuka ne na bayi wanda Allah yake banta da shi wanda ba wanda ake wa sai Allah madaukaki to shine nan mala yace wa tauhidu fi af'alil ibad fatakunu af'alul ibad nam wa huwa tauhidullah fi af'alil ibad shine kadaitar da Allah madaukaki a cikin ayyukan bayi fatakunu af'alul ibadi التي يعبد بها ويتقرب بها خالصة لله sai kasance ayyukan bayi wanda suke bauta da ita suke kusanta da ita zuwa ga Allah tsantsa ta Allah ce shi kadai ka du'ai misali roko ka roki arziki ko mulki ko ilimi ko haifuwa ko abin da ya kamata haka ko aljanna wal khauf da tsoro tsoran da zai kai ga ka bautawa Allah madaukake shi kadai wal khauf war raja wal khauf da tsoro war raja da kwadayin alkhairi aljanna wal dhabhi da yanka wal nazar da alwashi wal istighathati da neman agaji wal isti'anatu da neman taimako wat tawakkul da dogaro wa kullu zalika min anwa'il ibada da dukka wa ghair zalika min anwa'il ibada da kuma bayan wannan na dangogin bauta fa kulluha la budda an takuna khalisatan lillahi subhanahu wa ta'ala dole ne ta kasance an tsantsantar da Allah an kadaitar da Allah shi kadai a cikin ta wa tauhidul asma was sifat shi kuma tauhidi na sunaye da sifofi na Allah an yuthbita lillahi azza wa jalla kullama athbathahu li nafsi shine mutum ya tabbata suwa Allah madaukaki dukkan abin da ya tabbata suwa kanshi wa athbathahu lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma da abin da manzonsu sallallahu alaihi wasallam ya tabbata suwa Allah madaukaki min al-asma'i na sunaye was sifat da kamanni walakin hadha al-ithbatu yakunu ala ma yaliqu billahi subhanahu wa ta'ala sai dai wannan tabbataswa tana kasancewa ne abusa abin da ya dace da Allah wanda ya tsarkaka da dukkan tawaya kuma ya daukaka isbatan laysa ma'ahu tashbih tabbataswa da babu kokonto babu kamantaswa a ciki idan ka kamantar da Allah madaukaki mai shi ne to dole wa kakkai tunanin ka kamantar da jin Allah da wani jin abin halitta ya sha babu kama a cikin wannan kinan ka tabbatar to wa kakka tabbatar da ka dangana irin wannan abin da ka tabbataswa Allah irin na abeban halitta shi ne wa tanzihan laysa ma'ahu ta'til kuma ka tsabtatar da Allah madaukaki da abin da kuma ba lalatawa bane ba misali yanzu in ka ce Allah jin Allah ba irin jin na halitta bane to kakka kore wannan shine Allah kace ai Allah bayya shi shine tanzihi idan in ka kore wani abu to kuma kakka korewa na gaba daya kace a babu shi na'am qala wa minhum laysa ta'tila li'anna alladhina inharafu an aqidati ahli sunnah wal jama'a dumun mutanen da suka kaucewa aqida ta ma'abuta sunna da taro na al'umma fi sifati a cikin sifofi minhum man athbata wa shabbaha a cikin su akwai wanda ya tabbatar da sifa ko suna sai dai yayi mugun abu shine ya kamantar da wani ya kamantar da wannan kamata Allah da abubuwan halitta shi falam yahsul minhu tanziha sai zaman to bai samu ba ba a samu ba tsarkake Allah daga gare shi na'am wa minhum man nazzaha akwai wanda ya tsarkakar da Allah madaukaki da wata sifa falam yathbit kuma bai tabbatar da ita ba khaufan min at-tashbih tsoran ya kamantar da Allah da abubuwan halitta fa attala sai lalata wannan halitta akwai wanda za ka ce ma ai Allah jin Allah in ka ce Allah sami'u ne mai ji ne sai ce to ai matsalar inda take in mun ce sami'u ne ai mutane ma suna ji sai wannan shubha ta zo musu sai suka lalata suka ce ai Allah bai ji ba mai ji bane ba mun gane ko domin kar su yi kokarin a tunanin su jin Allah daidai yake da jin abubuwan halitta sai zaman to sun kore kuma wannan kuskure ne babba khaufan min at-tashbih fa attala wa ahlu sunna wal jama'a su kuma mabiya tafarkin sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama athbatu wa nazzahu sun tabbatar da sifofi da sunaye kuma suka kore wata kama ta wannan ga abubuwan halitta kama qala Allah ta'ala azza wa jalla kuma inda Allah madaukaki mai girma da buwaya ya bada labari an nafsihi game da kanshi yace laysa kamithlihi shay babu wani abin da yake kama da Allah madaukaki babu shi domin ya zo a cikin nakira fi siyaqin nafi laysa babu wani abu wanda yake kama da Allah madaukaki wa huwa as-sami'ul basir kuma sai tabbata suwa da kanshi cewa shi mai ji ne mai gani ne to sai aka gane jin Allah da ganin Allah ba kamar jin abubuwan halitta bane ba kamar jin mutum bane ko jin dabba ko jin wani abu da wani jin shi shine wanda ya dace da zatin shi domin jin Allah ma ya yalwaci komai amma kuma jin abeban halitta iyaka da takaitacce yanzu abinda za a hadi anan in babu mikro ba abinda za mu hadi da cikin masallaci wanda yake wajen masallaci biya ji ba kenan kaga jin abin halitta iyaka sabanin jin Allah madaukaki wanda ya ji iya jin motsin kwaye zarra wadda take cikin kalkashin duhu na kogi karshe kuma a cikin dutse Allah madaukaki ya san ta kuma ya ji abinda ya san rayuwarta ya ji abinda take fadi ya san yanda take taswiyi na'am qala fa athbata sam'a Allah madaukaki sai tabbata suwa kanshi ji wal basara da gani fi qawlihi wa huwa as-sami'ul basir a cikin fadar shi azza wa jalla da yake yace shi mai ji ne kuma mai gani ne wa nafal mushabahata kuma sai kore kamantacce ne ya bi qawlihi laysa kamithlihi shay babu wani abin da yake kama da shi falahu sam'un la kal asma Allah iya da ji amma ba irin ji ba na abeban halitta wa basarun la kal absar iya da gani amma gani ba irin na abeban halitta ba wa hadha yuqalu fi jami'i sifat kuma wannan magana wannan tsari wannan kaida ana fadin ta ne a cikin dukkan sifofin Allah madaukaki qala al mu'allif rahimahullah na'am qala wa 'an al bara bin 'azib radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga bara dan 'azib wanda da Allah ta kara tabbata a gare su annabi nabi sallallahu alaihi wasallama qala daga annabi wanda tsirayen Allah da mun ci kara tabbata gare shi al muslimu idha su'ila fil qabri yashhadu allah ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah fadhalika qawluhu ta'ala yuthabbitu allah alladhina amanu bil qawli thabit fil hayat ad-dunya wa fil akhirah muttafaqun alayh daga annabi wanda tsirayen Allah da mun ci kara tabbata gare shi yace muslimi a lokacin da aka tambaye shi a kabari yashhadu allah ilaha illa allah ya bada amsa cewa ya tabbata lalle babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ya tabbata lalle ni Muhammad manzo ne na Allah wannan shine fada Allah madaukaki da yace yuthabbitu allah alladhi yuthabbitu allah alladhina amanu bil qawli thabit fil hayat ad-dunya Allah na tabbatar da wa'anda suka yi imani da Allah da kyakkyawan magana tabbataccen magana ita ce wannan kalma ta tauhidi fil hayat ad-dunya a rayuwar duniya ya zamanto a rayuwar duniya wannan shahada ta su ba ta baki bace kawai da suka shaida sai da suka yi aiki zuciyarsu ta kudure kuma gangan jikin su yabi ya aikata abinda ta kumsa suka yi watsi da dukkan abinda ya zamanto shirka ne kuma suka bi manzo sallallahu alaihi wasallama sau da kawa ba su da wani mudubi ba su da wani abun koye mai da kwaikwayo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin ibada to sai Allah madaukaki ya tabbatar da su a lokacin da za a tambaye su a cikin kabari wane ne ubangijinka me wane ne manzanka menene addininka Allah madaukaki zai tabbatar da su akan wannan kamar yanda ya tabbatar da su a rayuwar duniya haka zai tabbatar da su da dacewa da ba da amsa a rayuwar lahira muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka tabbatar da shi wa an Anas radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga Anas dan Malik wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga manzo Allah wanda tsirayen Allah da mun ci kara tabbata a gare shi qala yati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirna fi musibatina wa akhlifna khairan minha na'am qala innal kafira Anas dan Malik daga an samu wannan hadisi daga Anas dan Malik wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yace daga manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata a gare shi yace innal kafira idha amila hasanatan kafiri idan ya aikata wani aiki kyakkyawa a nan duniya uti'ima biha tu'matan min ad-dunya Allah sai ciyar da shi wani abinci ko abin sha ko jin kayan jin dadi a nan duniya wa ammal mu'min amma shi mu'mini fa inna Allah ta'ala yudakhiru lahu hasanati fil akhirah shi kuma mu'mini Allah madaukaki na mai tanadin kyawawan ayyukan shi ne a lahira. Wa yuqibuhu rizqan fid dunya, kuma duk da haka nan Allah madaukaki sai mayar da shi ya bashi arziki a nan duniya ala ta'atihi absabiye da kina iya da riba guda biyu a nan duniya. Allah madaukaki mai sakamako da arziki da jin dadi, kuma lahira Allah madaukaki ya mai tanadin kyawawan ayyukan shi. Sabanin kafiri zai samu amfanin duniya ne kawai, man kuma lahira baya da komai. Wa fi riwayatin, yazo a cikin wata riwaya, inna Allaha la yazlimu mu'minan hasanatan yu'ti biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah wa amma al kafiru fa yut'amu bi hasanatin ma amila lillahi ta'ala fid dunya thumma idha afda ila al akhirati lam yakul lahu hasanatun yujza biha. Azala sallallahu alaihi wasallam yace, lalle kafiri idan ya aikata wani aiki kyakkyawa za a ciyar da shi da ita dalilin wannan aiki da yi na alkhairi a nan duniya, am shi kuma mumini domin fa inna Allah ta'ala, shi kuma mumini lalle Allah madaukaki na mai tanadi ya mai tanadin kyakkyawan ayyukan shi a lahira. Wa yu'qibuhu rizqan fid dunya, kuma sai bashi arziki a nan duniya ala ta'ati. Sai ce a cikin wata riwaya, inna Allah la yazlimu mu'minan, sani cewa wa Allah bayya zalumta mumini hasanatan wani aiki da yi na lada. Yu'ta biha fid dunya, za a bashi abiban da Allah madaukaki ya bashi so ya bashi a nan duniya. Wa yujza biha fil akhirah, kuma Allah madaukaki ya sakauta mashi da wannan aiki na lada a lahira. Wa ammal kafiru, shi kuma kafiri, fa yut'amu bi hasanati ma amila lillahi ta'ala fid dunya, kafiri za a ciyar da shi, idan kuma an ce ciyarwa ba wai sai abinci ba, duk abin da yasa ya shahi infaqi an abin game da aikin da yayi na kyakkyawan ayyuka na lada anan duniya. Hatta idha afda ila al akhirati, hasi ya mutu ya ji lahira, lam yakul lahu hasanatun yujza biha, ya zamanto ya bayar da wata wani aiki na lada wanda za a sakauta mushi da shi. Rawahu Muslim, za a sakauta ta da shi a mushi sakamako da ita. Wannan hadisi Imam Bukhari, Imam Muslim ya fitar da shi a cikin kalkashin Kitabu Sifatul Qiyama wal Jannati wan Nar, kama ta ranar tashin kiyama kuma da aljanna da wuta, kalkashin hadisi na 2808. Wa an Jabir radiyallahu anhu, an samu wannan hadisi daga Jabir da Abdullah wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi. Qala, yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah wanda tsidayen Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi, yace mathalu salawatil khams kamathali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghsilu minhu kulla yawmin khams marrat. Rawahu Muslim. Al-ghamru al-kathir. Jabir da Abdullah wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, kwatamcin salloli guda biyar na farilla, salawatul khams kamathali naharin, kwatamcin su kamar kwatamcin kogi ne, jarin ghamrin, wanda yake gudana kogi mai yawa, ala babi ahadikum, a kofar ɗayanku, gashi da ya fito daga cikin gida a kofa kawai kogi ne zai iske iya gudana. Yaghsilu minhu kulla yawmin, wanda kowace rana sai yayi wanka daga wannan kogi, khamsa marrat, so guda biyar. Akwai wata dauda da za ta tsaya tare da shi? Babu. To haka mutumin da ya tsaidar da salloli guda biyar ya aikata su kamar yanda shari'a ta yi umarni, zai wayi gari ya zamanto baya da zunubi komai na tare da shi. Rawahu Muslim. Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi, qala al-ghamru al-kathir, ghamrukin nan mai yawa. Ina ga sai mu tsaya anan domin lokacin sallah yayi. Abunda muka wadi daidai Allah ya bamu lada, abunda muka yi kuskure Allah gafarta mana. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayka.